By a majority vote, somewhere 10 members voted to raise MPR by 50 basis points, one member voted to raise MPR by 25 basis points, and one member voted to hold the MPR.
Gwamnan bankin CBN Godwin Emefiele kenan yana bayyana matsayar da kwamitin manufofin bankin ya cimma bayan taron su na yini biyu, wanda mambobi 10 suka amince da a daga kudin ruwan daga kaso 17.5 cikin 100 zuwa kaso 18, wanda ke nufin an samu karin maki 50 akan yadda yake a da. Ranar Talata ya inda yake karanta sanarwar taron MPC karo na biyu na shekarar 2023 a birnin tarayya Abuja. Malam Haruna Bala Mustafa shine daraktan lura da harkokin bankuna na babban bankin CBN a Najeriya.
Zaman da aka yi yau an duba abubuwa da dama, musamman abubuwa guda biyu zahiri. Na daya, matsalan hawan farashi da adabi ko ina a duniya, da kuma rushewar wasu bankuna a America. Harkan gurin da hawan farashi, ita wannan committee din ta duba abubuwa da dama da suke samun tattalin arzikin Najeriya, da kuma kalubalen da ake fuskanta, kuma yanda za a yi a cimma matsaya ba tare da an samu matsala wurin bankuna yanda suke gudanar da harkan su ba. Yau zaman da aka yi an daya a matsayin daga abinda ake kira policy rate zuwa kashi 18 daga 17.5 na yanda za a cimma dakile hawan farashi. Kuma Allah ya sa yadda wannan matsayin da aka dauka zai taimaka wurin samun maganin wannan matsalan hawan farashi. Sannan kuma batun matsalan rushewar banki da aka samu a America, alhamdulillah wallahi a nan Najeriya muna da tsare-tsare da yawa da muke gudanar da su, wanda suke sun zama mana kaman katanga da kuma shinge da zamu kare bankunan mu daga wani matsala da zai iya shigowa daga ketare. Sanin ki ne cewa akwai bankin da ake kira SVB, wato Silicon Valley Bank. A satin da ya gabata bankin ta samu matsala har ta rushe. To shin me zamu yi? Bankunan mu suna da alaka da wannan bankin da zai iya kawo mana matsala a nan, ko shi harkan banki harka ne mawuyaci. Shi yasa zai ga ko ina a duniya gabaki daya an fi sa ma banki ido. Idan banki ya rushe, kudin jama'a ne ke tare da su amana. Mu kuma hakimu ne a matsayin mu na babban banki masu sa ido a gudanar da harkan bankuna, ya kasance ba wani mai kudi a cikin banki da yake kudin shi zai salwanta.
Sai dai a nasa bangare, masanin tattalin arziki a Najeriya Malam Yusuf Aliyu cewa yayi
wannan mataki da kwamitin kula da manufofin kudi na babban bankin kasa ya dauka na kara kudin ruwa daga kashi 17.5 zuwa kashi 18 cikin 100. Wannan zai kara hawan farashi ne kawai, saboda abu da muka yi ta magana akai a halin da muke ciki a yanzu, dama akan ƙara irin wannan kuɗin ruwa ne domin a rage yawan kuɗi da ke zirga-zirga a cikin al'umma. To bankin ya riga ya janye kuɗaɗen da suke hannun al'umma. To in ka riga ka janye kuɗaɗen da ke hannun al'umma, kuma bayan ka janye sai ka ga cewa hawan farashin bai sauka ba, ƙaruwa ma yayi. Tunda hawan farashi ya ƙaru ne da kashi 21 da kusan -90 a madadin kashi 21.80. To kin ga wannan abun ana ƙara hawan farashin ne saboda ana ƙara kuɗin da ƴan kasuwa kan nema, ko kuma suka riga suka karba ko suke biya. Kuɗin ruwan yana ƙaruwa musu, sannan in ya ƙaru musu su kuma za su ƙara a farashin da mutane ke ɗaukan abubuwan da suke amfani da shi saboda su iya biyan waɗannan kuɗaɗe. Saboda haka dole ne babban banki yayi karatun ta nutsu, ya tsayar da daga waɗannan kuɗaɗen ruwan, saboda bai rage hawan farashi ba cikin shekara ɗaya. Sannan kuma bayan ya janye kuɗin, hawan farashin ya ci gaba da hawa, sannan kuma ƙarin wannan zai ƙara hawan farashin ne.
Baya ga batun ƙara kuɗin ruwa, Emefiele ya bayyana cewa bankin ya goyi bayan hukuncin kotun koli na a ci gaba da mu'amala da tsoffin takardun kuɗi, baya ga sabbin da aka sake fasalinsu wanda adadinsu ya kai kusan naira tiriliyan ɗaya. Kazalika Emefiele ya ce babban bankin ƙasar na da ƙwarin gwiwa akan bankunan kasuwancin Najeriya wajen sauke nauyin da ya rataya a wuyansu, ganin yadda suke ci gaba da jurewa asalin jarin da suke zuba na kaso 13% ba da lamuni, wanda mutumin da ya karbi rance bai sanya lokacin fara biyansu ba na kaso 4.2% da kuma kudaden ajiyar bankunan da aka kara zuwa naira tiriliyan 14. Lima Abdulrahman, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.